أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر العقيد الحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم سدد جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم، وأعوذ بك من أن أسال من تهتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. أبين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول لما الله مدعوكين سلكي وأن يكاوم وأن اللغة كما يبعد إيكونا أمسا وأن نغيطا وأن مولدي na maulama shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu kamar da aka saba gabatar da shi a wannan zawiya ta liman, wato shine babban limami masallacin Juma'a na wannan gari na Nasarawa Godana, kamar yadda su waɗannan iyalan gidan shehu Ahmad suka saba shiryawa a kowace shekara. Kuma alhamdulillah yanzu haka ba muna tare da shi imamu din da kuma su malam Muhammadu da sauran malaman da muke tare da su da kuma sauran khalifofi da suke kan hanya. To duka dai gaba dai muna sallama ga kowa da kowa a bisa ga wannan haduwa a wannan wuri mai albarka. To alhamdulillah da yake kamar yadda aka saba gabatarwa dama a wannan maulidi na Shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu, wanda ko can dama ana gabatarwa ne domin a san wane ne Shehu Tijani, kuma menene abin da yake matahiyar shi, ma'ana dariƙar shi kenan, abubuwan da ta kunsa da sauran bayanan da ya kamata su shiga ciki. Amma insha Allah za mu yi magana game da shi wane ne Shehu Tijani din bisa ga takaitawa, saboda tarihin Shehu Tijani tarihi ne mai tsawo mai yawa, ya wuce minti 30 ko awa daya. Ba za su dauki tarihin Shehu Tijani ba tun daga farkon rayuwar shi har zuwa wafatin, ba in dai an ka ce za a bi shi tiliyan tiliyan a yi bayani din, ba ka sai dai a taba abin da ya samu ne daga ciki, wanda kamar yadda aka riga dai aka sani dama ba abu ne wanda yake bako ba da dukkanin sauran jama'a, cewa Shehu Tijani radiyallahu anhu wato sharifi ne jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda a kowane lokaci ana bayani akan haka. Baka Shehu Tijani radiyallahu anhu shine kamar yadda malamai suke bayani cewa shine Shehul Akbar kuma wal kutubul maktubi khatimul wilaya ash-sharifu al-afifu zul qadri al-muliki Abul Abbas Zaidi Ahmad bin Muhammad al-mulaqab bi Abi Umar. Haka shine Shehu Ahmad Tijani, sunan shi Ahmad, sannan baban shi kuma Muhammad, wanda shi baban nashi ana mai laqabi da cewa Abu Umar. Baban Shehu Tijani ana mashi laqabi da alkunya da cewa Abu Umar. Don haka nasabar shi din kamar yadda ake faɗa cewa wato da ba shi jika ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato shine Shehu Ahmad Tijani bin Muhammadu bin Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad bin Salim bin Al-Aidi bin Salim bin Ahmad Al-Alwani bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Jabbar ibn Idris ibn Idris again ibn Ishaq ibn Zainul Abidin ibn Ahmad ibn Muhammad an-Nafs az-Zakiyya ibn Abdullah al-Kamil ibn al-Hasan al-Muthanna ibn al-Hasan al-Istimi ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bin Sayyidina Fatimah az-Zahra'u bint Sayyid al-Wujud wa qiblat ash-shuhud sayyidina maulana rasulullah muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake shine nasabar tashi zuwa ga manzo Allah sallama a jere akan haka din kamar yadda malamai suka tabbatar, wanda yake Shehu Tijani kuma wannan shine nasaba ta bangaren mahaifin shi kenan. Mahaifin shi kuma ana ce mata wato sayyida Aisha bint Sayyidi Muhammad bin Sulusi At-Tijani Al-Madawi, wato shine ana cewa sunan mahaifiyar tashi sayyida Aisha. Sannan kuma can da ake ce mashi Shehu Ahmad Tijani, wannan jingina shin da ake ana ce mashi At-Tijani, wato nisba ne zuwa ga kabilar mahaifiyar shi, domin akwai kabila da ake ce mata Tijanata, wannan kabila ta Tijanata ita ce kabila ta wajen mahaifiyar Shehu Tijani. To shi yasa ake ce mashi At-Tijani, ma'ana shine wato wanda yake ya fito daga cikin kabilar Tijanata din ta wajen mahaifiyar shi kenan. Saboda haka da aka ce kuma Al-Madawi shine nisba ne zuwa ga shi Ayn Mad, garin da aka yabi shi Shehu Tijani radiyallahu anhu shine Ayn Mad. wanda yake ana mashi kuma lakabi ana ce mashi watan khatimul walayati, wanda wasu da dama wasu fahimci menene abin da ake nufi da khatimul walayati ba, sai suna dauka ai ana nufin gaba ɗaya babu wani wali kwata kwata bayan shi wata janiba, shi da ake magana ba. Abin da malamin suke magana shine abin da ake nufi da khatimul walayati shine watan ya hau wani irin muqami mai girma a cikin matsayin nan na qurbaniya da ake magana cikin waliyataka, wanda yake malamai sun san menene musamman sufaye wannan muqami na qurbi. To a cikin qurbaniya din watan wani muqami ne mai girma wanda shi shehu Tijaniyar taka, wanda wannan matsayin da yake a cikin qurbaniya din babu wani daga cikin waliyai wanda kai gare shi kamin shehu Tijaniyar din da kuma bayan zuwan shi ba a samu wani wanda yake ya kai gare shi ba. Shine ma'anar khatimul walaya din, ba ana nufin babu wani wali bayan shi bane, a ana nufin ya kai wani matsayi cikin qurbaniya wanda babu wani wali da zai samu wannan matsayin bayan shi da kuma kamin shi radiyallahu anhu. Sannan kuma kamar yadda aka sani da shehu Tijani radiyallahu anhu, an haife shi ne a garin da ake kira Ainu Madi. Ainu Madi kuma wato sunan gari ne a cikin Morocco ko kuma ce Algeria, a nan wannan gari yake na Ainu Madi din. Sannan kuma an haife shehu Tijani ne a shekara ta 1150 da hijira, 1150, yanzu kuma gashi muna 1441. Kaga in ka buga, in ka buga shi zai baka shekaru ina jin kusan za su kusa shekara 100. Saboda haka shine an haife shi ne shekara 1150 a hijira, wanda kuma shehu Tijani radiyallahu anhu da ba ko can gidansu a inda ya tashi da ma gidan ilimi ne, kuma gida ne na waliyataka, sannan kuma gida ne na tsoron Allah, sannan kuma gida ne wanda yake sun sanannu ne sun shahara da zaman su mutane kirki mutane kware. Sannan kuma shehu Tijani radiyallahu anhu ya tashi a cikin kamun kai da amana, sannan kuma mutum ne mai himma da kokari da ijtihadi, kuma sannan mutum ne wanda yake mai shagalta da yawan karatu alqur'ani, sannan kuma watan shi yasa ya zama ya haddace alqur'ani tun yana dan shekara 7 da haihuwa, saboda kasancewar dama tun da ya tashi dama a gidansu, gida ne na ilimi, gida ne wanda yake na watan ba a san shi dama da zama gidan banza ba, haka dama gidan nasu gida ne wanda yake mai daraja mai kima, don haka shi yasa sai ya zama ya tashi yana da shekara 7 da haihuwa ya haddace alqur'ani, ba wai shekara 7 da haihuwa ya sabka ba, a ya haddace alqur'ani din, kuma hadda kuma mai kyau, ba wai hadda wanda za a ce an haddace alqur'ani ba amma kuma karatu ya zama sai an kali ba, a karatu da kuma hadda mai kyau da tajwidi shi da komai. Saboda haka da shekara 7 ya haddace alqur'anin nan, kaga a ka'ida an sani ko mutum yana dan shekara 7 wani ko ma magana bai fara ba, bai iya magana da kyau ba, amma sai ga shi a wannan lokacin ya haddace alqur'ani din. Saboda haka bayan ya haddace alqur'ani, sannan sai Tijani radiyallahu anhu ya ci gaba da neman ilimi, wato shine kamar tun daga ilimi na fiqh, ilimin hadisi, ilimin tafsiri, ilimin nahwu, ilimin usul, ilimin badi'i bangaren balaga kenan, da ilimi na ma'ani da bayan, har dai malamai suka ce hatta sara bahran wa huwa ibnu 20 sanatan, har ya zama wani irin kogi a cikin ilimi, kuma yana matashi dan shekara 21, dan shekara 20 daidai, amma sai gashi ya tara duk ilimin da ake bukata a cikin wadannan din. Kaga shekara 7 yana watan ya haddace alqur'ani, kamin ya kida cika shekara 20 cikin wannan shekara 7 din, kuma sai gashi ya tara duk ilimin da ake bukata gaba daya. Sannan kuma sai gashi Allah madauki sarki ya mashi wata jarraba, wata irin jarrabawa wanda an san yana ma mutanen Allah, shi Allah da ba haka yake da ba jarraba su yake, kuma yanda aka san da ma tun daga shugaba manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, shi kan shi haka aka yi, ya tashi yana maraya tun daga kamin a haife shi sai ya zama mahaifin shi ayar rasu, kuma an haife shi yana karami shekara 4 shi ma mahaifin shi tar rasu, ya kuma hannun kakan shi ma shekara 2 shi ma ayar rasu, haka dai sai zaka ji ana cewa alami yajiduka yatiman fa'awa. To wannan shi wata jani shi kuma sai gashi ya rayu da iyayen nashi ya kai shekara 20 din da su ba, amma wani iko na Allah sai wata alloba ta abku garin nasu a lokacin, zaka sai yanzu da baban nashi da mahaifiyar tashi gaba ɗaya sun karasu duk ɗaya rana kuma, subhanallah, kaga a ce mutum da mahaifin shi da mahaifiyar shi ɗaya rana duk sun rasu, kaga wannan ba karamar jarabawa bace ba, sanadiyar wannan allobar ta faru. Aka ce kuma watan sun rasu ne a watan a shekara ta 1166 da hijira suka rasu. To da ka shehu Tijani ya zauna a cikin gida, an ce kuma ga lokacin yana shekara 20 an yi mashi aure lokacin, don haka ya yi aure yana da shekara 20 din,
sai kuma gashi aka samu watan wannan abu ya faru kuma mahaifin nashi duka Allah ya masa rasuwa to shi wata jani bayan sun rasu ne sai ya zauna shekara guda yana nan dai kamar yadda ya saba shagalta da harkoki na neman ilimi da kuma sauran abubuwa na ibada to yana cikin wannan hali ya shekara guda a cikin gida a wannan halin to kuma a lokacin ne rayuwar ta shi kuma sai ta canza ya canza ya ji shi yanzu ba abun da yake da bukata ga rayuwar shi in bayan ma shi yanzu ya fita ya hadu da manya-manyan malamai da manya-manyan waliyai domin ya samu su ya hadu da suwa ya zauna da su don ya samu albarkacin su to a lokacin ne shi wata jani radiyallahu anhu ya lissafa ya ga cewa to wannan tafiya yanzu da za a yi shi kai ne bai san inda za a yi tafiya ba saboda haka bai san inda zai tafiya ba shi kai ne bayan bai san inda zai tafiya ba kuma sai gashi da aure yana da mata to yanzu ya zai yi wata tafiya ita da matar shi shi kai ne bai san inda za a kuma bai san ranar dawowa ba ya ga cewa to abin da yafi kamata matsayinta tana daya ba baiwa ba tana da haƙƙi gare shi don haka kuma da yanzu ya tauye mata haƙƙi ya je da ita garin da shi kai ne bai san inda za a bata shagar zai to gare ya sauki mata yafi sauki saboda shi a wannan lokacin rayuwar tashi malmakin irin abin nan da an ka san wani lokaci in mutum ya rasa iyaye sai ka ga ya zama shedani ya canza halaye to shi shi ba haka an kai ba yana rasa mahaifa din amma sai a wannan lokacin kuma rayuwar ta sake komawa ga Allah ya ji ma yanzu sun yi kai ta yi haɗu da dukkan manyan bayan Allah don ya samu albarkacin nasu da ya yi karatu wajen su to da haka sai ya ga cewa to bari ya sauki wannan mata ya sauki mata sai ya fita shi kadai saboda tafiya ce wanda shi ba kai da bai san inda za a yi ba to shine aka ce lokacin da ya fita sai ya ce da ya baka yana na ayyana mazajin nasu din sai ya fara zuwa garin da aka ce ma Jabalu Zaitun shine garin farko wanda ya fara zuwa gare shi Jabalu Zaitun a lokacin da ya zo ne nan sai ya haɗu da wani babban wali a cikin garin kuma malami sannan kuma mahaddacin alqur'ani kuma sannan masanin ilimin tajwidi a lokacin da shi wata jani radiyallahu anhu ya zo ya zauna inda wannan malamin dama abin da ya zo kenan dama ya zo ne wajen neman karatu duk inda isko wani malamin da ya ga yayi zai zauna a wajen ne ya zauna wajen wannan malami ya shekara guda a gurin nashi yana ci gaba yana karatu na ilimin tajwidi kawai shi kadai bayan shekara guda sannan sai ya tashi kuma ya bar wannan garin ya wuce gari na gaba shine sai ya wuce Tunis da ya zo a Tunis to kuma dama abinda ya zo tunda dama mun karanta baya dazu cewa tun kamin ya hita dama daga nan ya hadda alkurani na shekara 7 sannan kuma ya ci gaba neman ilimin zuwa shekara 20 kuma sai gashi kuma duk ya tara ilimin da ya kamata din zaka sai zan da ya shiga garin na Tunis ya zo da shi don ya nemi ilimi to amma kuma sai gashi bai samu wanda za ya karanta da shi ne ma'ana sai ya zama duk inda zai zauna ya karatu din to kuma duk abin da za a yi wurin shi dama ya riga duk ya wuce wurin to don haka sai bai samu karatu ba sai ya zama mutanen garin ba sun ka fuskanto gare shi wajen neman karatu shi ya karantar da su wajen kada ka zo wajen neman karatu da kuma sai duk gaba ɗaya gari ya kada so gare shi wajen neman ilimin kuma gare shi to a lokacin tsakanin masu karatu da masu fatuwa tambayoyi kenan to shi wata ne ci gaba da karantarwa a cikin wannan gari na Tunis karantar da wato ilimin ma na fiqhu da ilimin hadisi da ilimin tafsiri da ilimin usulu da ilimin nahwu da bayani da badi'i da ma'ani da ilimin madina addini da musulunci baki dai shi wajen ci gaba da karantawa a wannan gari na Tunis din wanda ya zauna a cikin wannan garin shi ma shekara guda da ya zauna garin Tunis shekara guda labarin shi ya game ko ina don haka sai ya zama ko ina labarin shi wajen ake ta yi akwai wani wuri ana ta maganganun shi ai an samu wannan bakon malami yana da ilimi yana da kaza jama'a kowa magana ake yi a lokacin da aka ci gaba da haka sai sarkin garin ya ji labarin Shehu Tijjani zaka sai ya rubuto wasiƙa ai kuma Shehu Tijjani ce a kawo mashi abin da rubuta cikin wannan wasiƙa shine sai yake cewa yana so da Allah watan zai sanya shi shine shugaba wata a bangaren hukuma ta ilimi ta ƙasar tashi din Shehu Tijjani shine zama jagora a wannan bangare din saboda irin matsayin da yake da shi ya wasiƙa ce ai kuma da ita lokacin aka ce sanda ya aiko mai da wannan din bayan sallar la'asar ne haka Shehu Tijjani karanta wannan wasiƙa ya ga abin da ta kunsa ciki gashi tare da almajirai amma dai bai gaya ma kowa ga wasiƙar da watan sarki ya aiko mai da ita ba to lokacin da aka bashi wannan wasiƙa to sai watan ya tsara sai bari sai da dare yayi kuma sai Shehu Tijjani sai bugar ba ta da kowa sani ba wai shi takatsunin shi saboda shi ba wanda ya kawo shi ba yi ba neman kuɗi ko neman aiki wanda za a biya ne ya zo yi ba a shi abin da ya zo harka ta ilimi ya zo da haɗuwa da bayan Allah to ya kuwa samu wannan mukami yanzu aiki zai dakata bakin nan don haka shi yasa sai ya zanga ba ɗaya saboda tsantsanin shi bai karba ba ba zai so a bashi wannan aiki wanda za a rika biya ne kudi da zai dauki nauyin kai ne da su goma don haka da ba kocin shi wajen mutum ne mai tsantsa ni kware da gaske saboda duk wani abu wanda yake ba daidai ba ko mi kalamcin abin ba zai so a same cikin shi ba shi yasa kaga shi yana daga cikin watan abubuwan da yake tsantsa ni gare su kamar irin misali biya a ce gwamnati ko hukuma za ta dauki wani nauyi na limamai misali shi wajen ga kayyana ta shi bai yadda da wannan ba ko lada ne misali shi wajen shi saboda tsantsenin da aka gare shi duk bai yadda da wannan ba ko wani aiki na karantarwa din kamar irin wanga da aka neme shi gare shi ne yazo ya karanta abi ya shi duk bai yadda da wannan din ba saboda tsantsenin shi to don haka shi yasa sai ya zama ya fita ba wannan gari na Tunis ya tafiya tai a wannan daren bayan shekara guda a cikin wannan gari din to lokacin da yayi wannan fita to sai koma watan ya sauka garin da ake ce Matilmisana yanzu wannan garin da Tilmisana shi kuma ya sauka a cikin wannan garin ya ci gaba da kalantarwa kuma shi ma dai bai samu malamin da zai karatu gare shi ba sai mutanen garin suka huskanto gare shi wajen neman ilimin har yanzu to kuma ya ci gaba da zauna da shi gaba da kalantarwa kamar wanda yayi can a garin na Tunis din to lokacin da ya ci gaba da wannan shi ma ya zauna a cikin wannan garin har shekara 10 shi kuma kadai ba ga tunda aka baro gida shi kuma can farko an shekara guda a Jabal Zaitun an zo nan Tunis an shekara guda shekara biyu kenan an zo nan kuma Tilmisana an shekara 10 kaga tun da shekara 10 sha biyu nan ba koma gida aka gano gida ba to sannan a shekara ta watan 1186 to a lokacin ne kuma sai ya ga cewa to zai tashi daga wannan garin na Tilmisana zai zo wajen aikin hajji to lokacin ne ya daura aniya zai tafi wajen aikin hajji domin ya aikin hajji ya zo kuma ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya zo akan hanya sai ta zuwa Makka din sai ya fara sauka garin Al-Qahira Al-Qahira cikin garin watan babban birnin kasar Misra kenan yanzu to ya sauka a garin sai ko ya hadu da wani babban wali da a cikin garin na Misra din ana ce mashi watan Mahmudul Kurti lokacin da ya hadu da shi ya sai watan ya ce mashi wajen bayan sun gaisa sun tattauna da shi ya sai shi wannan wali yake ce mashi wajen lalle ku satajidu indallahi maqaman fawqa maqamil imam ash-shazili zaka samu mukami da matsayi a wajen Allah sama da mukamin Imam Shazili daga cikin manyan malaman dariƙa ne shi ma yana dariƙa ta Shaziliya to shine sai ya ce zaka samu mukami sama da shi ya kuma wannan shehin sai ya lakana mashi shi wajen dariƙa ce ta khalwatiyya da yake yi to da ba kocin shi wajen ko san duk inda ya zo ya haɗu da duk wani wali da zai haɗu da shi wani malami sai ya karbi dariƙa ta shi ma wannan malamai sun ce lokacin ya karbi dariƙa ga malamai daban-daban za ta kai dariƙa 40 ko ma fiye da 40 din kuma kowace wanda ya karba kuma sai a nada shi mukaddami kuma cikin ta kaga kai ko dariƙa gura sai shi ka aiki sai kaga aikin da ya shi ka amma in shiga shi sama da 40 kuma mukaddami ka zama ciki kuma kowace yana ayyukan nata din to sannan bayan sun kare abin da za su yi nan Misr da shi da wannan wali sai ya wuce zuwa garin Makka din lokacin da shi wata jani isa garin Makka shi ma a can Makka din sai isko akwai wani babban wali a cikin garin na Makka shi kuma ana ce mashi watan Shehu Ahmad Abdullahi al-Hindi lokacin da ya hadu da shi kuma amma ba haduwa su kai ba shi wajen din ya zo garin to wannan waliyin kuma wannan waliyin to lokacin da ya hadu da wannan wali ya zo ya shiga garin na Makka din shi wannan waliyin to sai Allah ya yi mashi kashfi wanda sai aka yaye sai dai Allah ya sanar da shi cewa gashi wata jani ya shigo cikin garin na Makka din to lokacin da wannan wali ya gano cewa shi wata jani ya zo garin Makka to shine sai ya rubuta wasiƙa ya rubuta wannan wasiƙa sai ya bakka wata da hadimi dai yace ya zo ya kawo mashi shi wata jani din yambisa ta mai ka tai daidai wuri kaza zaka isko wannan mutune gashi mai kama kaza abin da ya rubuta a cikin wasiƙa shine sai ya rubuta mashi wata tijani radiyallahu anhu yake ce mashi ya sai di Ahmad tijani anta warisu ilmi wa hamilu nuri wa ahwali wa futuhati wa anta khalifati wa qad hana waqtu mauti ma kuntu antazuru illa anta yace to da ma ko can wata ya kai shugaba na Shehu Ahmad tijani kai ne wanda yake magadin ilimi na kai ne wanda yake wanda dauki da haske na sannan da dukkanin halaye da dukkanin fatahin da Allah ya ban duka kai ne mai shi ya dama don haka kai ne halifata dama lokaci ya kusa dama na zambar duniya kuma dama kai ne nake jira dama ku zuwanka don haka sai ya rubuta mashi wata jana dukkanin abun da yake bukata dama zai rubuta mashi na sirrin tsakanin shi da shi ya ba wannan hadimi yace ya je ya kai mashi lokacin da ya ba halimin nasi halim ya ce amma ya shehu ya ce ni ga nira maka hidima sama da shekara 10 yanzu ga wannan mutum ya zo shi kuma ko bai taba ganin ka ba ko baka taba gani ne ba ko so guda ba amma kuma gashi ka rubuta mashi waɗannan kuma ka ce kai ne shine aliban ka shine kaza kuma gani ni to shine sai shi sai wannan wannan wali sai yake ce ma wannan hadimi nashi yace mashi ai ta'addab wal amru bi yadillahi yutihi man yasha yace kai ladabi mana lamarin hannu Allah yake ai ba da gare ne yake ba walau kana al amru bi yadi yace inda lamarin ga hannu na yake la adaitu li waladi da dan dana zane ba shi ga amma lamarin na Allah ne shi yasa saboda haka ba nau bane haka Allah ya tsara da ka tafi ko sai wannan hadimi an shi wannan wasika yazo ya kai mashi wata janidin kuma ya karba yaga abin da ciki ba su hadu ba amma da shi wani wali ba ya kai aiko bai wasika da kuma amma ba su hadu ba to bayan ya kare aikin haji sai shi wajen ya wuce zuwa Madina wurin ziyarar manzo Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallama a can din shi ma ya saki haduwa da wani babban wali da a cikin garin na Madina ana ce mashi shi kuma Al-Qutb Abdul Karim Samman Abdul Karim Samman shi kuma suka hadu shi wajen shi kuma suka tattauna shi ma da shiya da duk abin da ya gurana ai gurana tsakanin su da mamana take shago ne ba wai da tsawon tarihin ba to shi ma dai yabba shi wajen labarin cewa zai zama shine qutbi wanda yake jami'i kuma shi ma nan wajen wannan waliyin shi ma da annan garin na Madina ya rubuta dukkan waɗansu abubuwa shi ma dai na watan sirrura tsakanin shi da shi da shehu Tijani din yabba shehu Tijani shi ma dai radiyallahu anhu shi ma ya wuce to da haka daga nan ne bayan haka sai shehu Tijani ya baro garin Madina bayan ya ƙare aikin haji ya gama ziyarar sannan sai ya wuce ya dawo ya saki sabka garin na Misra dama kocin da zai tafiya sai da bi garin Misra to nan ma da ya dawo shi ma sai da saki zauna garin na Misra din bayan ya zauna garin na Misra ya saki sabka inda wannan shehin nan Mahmud al-Kurdi wanda ya zauna garin shi da farko anan wannan shi ma a cikin garin Misra shi ma jama'a mutanen garin Misra gaba ɗaya suka fuskanto shi wajani da tambayoyi da kuma sauran wato abuwa da ilimi wanda kowa ya san da matsayin Misra cibiya ce ta ilimi ta duniya gaba ɗaya a ce malami daga zuwa garin za a tunkare shi da tabbatawoyi tambayoyi kuma yana ba su amsa wanda su kan suna ta mamakin wai ilimin shi wajani wani irin kalai ne yake shi ka zo wajen malamai amma su ka ce lalle kana da ilimi ai ilimi ya kai ilimi kina a cibiya ta malamai dai to sannan bayan ya ƙare abin da yake yi shi ma ya wuce ya koma zuwa garin Tilmisana har yanzu da ya koma can ya saki zaunawa don haka sai ya zama watan daga barin garin nashi na Tilmisana din zuwa garin Makka da dawowa ta shekara 2 an kai shi kuma tsakanin shekara 2 zuwa shekara 3 shi ma kura yake na gagan kada kusan shekara 15 kenan tunda can ayi biyu an dawo shi ayi goma an tawarki asha aiki haji an yoyu kuma ko kuma uku kaga yin uku din ne kaga sun zama kusan 15 kenan to shine sannan ya dawo bayan ya dawo ya zauna sannan aka ce kuma ya zo ya ziyarci wani shehi nashi shine Shehu Idris a garin Fas shi kuma sannan wanda kuma bayan ya zo an ce kuma kamin sannan duk lokacin ya hadu da wannan almajiri babban almajiri nashi shine Shehu Aliyu Harazumi wanda shine babban almajiri na kusa ga Shehu Janidin wanda shine wanda ya rubuta littafin da Jawahirul Ma'ani to don haka shi sun hadu da shi ya kuma sun tattauna da Shehu Janidin sannan kuma Shehu Janidin har ya bashi dariqa ce ta kalwatiya yace mashi kuma ilzamil ahada wal mawaddata hatta ya Allahu bi fatahi ka rike alƙawari da kuma wannan soyayya har lokacin da Allah zai kawo kuma wani buɗi daban to wannan sannan kuma ya hadu da wannan almajirin nashi ma nabi shine watan Shehu Muhammad watan Ibn al-Bishri da ka Shehu Muhammad Ibn al-Bishri shi ma sun hadu shi daga cikin almajiran shi ma Shehu Jarir da kusa gare shi dan daga Shehu Aliyu Harazimi sai shi ya to shi ma bashi dariqa ce ta halwatiya shi ma ya gaya mai cewa ya ci gaba shi ma har zuwa lokacin da Allah zai kawo wani buɗi daka daga nan Shehu Janai sake zaunawa a garin Tilmisana din ya ƙara kuma shekara 10 a ciki yana ci gaba da karantawa kamar yadda ya saba dai a cikin garin da Tilmisana din to sannan bayan wannan a shekara ta watan 1196 to sai ya tashi daga garin da Tilmisana ya koma zuwa garin Abu Sambul a lokacin da ya zo wannan garin Abu Sambul shi ma bayan an zauna can to a lokacin ne malamai suke cewa watan wani irin haske wata al-fatihur rabbani wanda ya kwamfasa watan zuciyar shi Shehu Jalil wanda aka ce wannan hasken ba zai zo mutum ba sai idan watan zai hadu ya ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ido da ido sannan zai samu haka din don haka shi yasa magana ta ganin manzo sallallahu alaihi wasallam abu ne mai yiwuwa tabbata ce a malamai su san da shi ya sai dai ba kamar yanda wasu ka dauka amma suna mai da abun da arafa ba haka yake ba kowa wance ya ce ya ga annabi wance ya ce ya ga annabi abubuwan nauyi gare shi malamai suna cewa hijabai za su kai kusan 100,000 muqami dai zai kai 100,000 wanda zaka takawa sannan ka iya ganin annabi ido da ido kaga shi amma na wasa bane shi yasa ibn al-hajj a cikin littafin shi na yake cewa watan ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babun tayyibun wa alla man yaqawla hudhalika yace kofa shi ta kace ta mai kunci sai ɗan kada suka iya samu haka nan to saboda haka haka shine a lokacin shi wata janar dillahu anhu watan lokacin da wannan abu zai faru gare shi na ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido ne to wannan haske ya watan shiga a cikin wannan zuciya ta shi wanda a lokacin watan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga shi wata janar dillahu anhu a fili ba a mafarki ba don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya Ahmad Tijani saboda lokacin da ya bayyana ga manzo Allah ga shi wata janar din abin da ya fara yi dama shi wajen ana ce masa sharifi ne shi jika mazala amma shi ta saboda takatsantsan nashi bai cika so ana ce masa sharifi din ba saboda gudun yake kai yanzu ko ba haka din bane ba saboda tsantsani irin nashi to sai fara wa mazala tambaya wai ni ana cewa ni jikan ka ne wai ya abin yake haka nan ne to sai mazala sallama ya ce masa lalle tabbas anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan lalle kai dana ne na gaskiya dana ne na gaskiya kai dana ne na gaskiya saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi wajen uturuk anka jami'al mashayikh dukkan shi wanda kake min tsika su gaba daya ka aje ta gehi ana shehuka wa murabbika wa kathiluka ni ne shehun naka kuma ni ne mai tarbiyarka sannan ni ne mai rironka don haka dukkan dari kun da ka san kana ka karba gaba daya zuka aje su don haka kai ga taka wanda zan baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan dariƙa ta shi ne don haka shine aka ce a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana mashi yin watan istighfari guda 100 ga lokacin kafin fara wazifa bayan wazifa ba zikirin juma ciki iyaka dai a istighfari guda 100 sannan sai ayi kuma salatul fatihi guda 100 shikenan shine da duka kuma ga lokacin baka sai bayan an shekara hudu ne sannan sai aka kara mashi da watan a hada da la ilaha illallah guda 100 cikin lazumi baka shi yasa kai yanzu a cikin wazifa din a cikin lazumi ana istighfari ga guda 100 salatin annabi guda 100 sannan a la ilaha illallah guda 100 to wannan ne su aka fara bayawa sai bayan shekara hudu ne sannan aka gama mashi da ita la ilaha illallah din to bayan an yi haka an manzo Allah sallama ya bashi wata jani wannan dariqa sannan abba suka ci gaba sannan da wazifa da kuma lazumi da zikirin juma'a to shine a lokacin da shi wata jani kuma sai Allah ya kawo wani irin budi mai girman gaske a wajen shi wanda jama'a ko wanda lokaci suka zama suna waje ne a koyo shi aka ce a wurin shi wata jani yanda ka san lokacin aikin hajji jama'a ne kullun ba yankewa a kowane lokaci wa dukkan su mutane suna zo suna karɓo wannan dariƙa tashi sannan labarin shi ya game ko ina a cikin sasannin wurare daban-daban a cikin watan na duniya wani shi wajen ci gaba da zama wannan gari na Abu Sambun har shekara 17 shi kuma duk inda an ka zauna ba duniya ne ta yaba to kaga ina magana ta yaba da mata kenan kaga ba za ta yi bauren to shi yasa don haka da yake zauna nan bayan ya shekara wannan shekaru sannan sai ya tashi daga garin na Abu Sambun ya koma zuwa garin Fas da yazo wannan gari na Fas shi kuma aka ce ranar Laraba ne ya isa garin ya sauka a kusa ga masallacin suna kan masallacin Qarawiyyin babban masallaci ne na garin lokacin da yazo duk garin ba wanda san shi da bako ne shi ba a san shi ba to sai shi aka ce kuma lokacin yana tare da raƙun masu kai guda 70 wanda yake su suke dauke da kaya ne da shi da sauran jama'a da yake tare da su ba shi ko mai kula da masallacin kuma sai suka kusa ga masallacin mai kula da masallacin shi mashi wata jani abinda zan gaya maka idan raƙun manka suka bata mana wuri da kashi da hitsari zan kai ƙarka wurin sarki Suleiman saboda ka za a hukunta ka shi wata jani bai ce mashi komai ba ya kyale shi shi wata jani ya zauna a wurin aka ce sai da aka yi watan an kai wata guda shi wata jani yana zaune wurin ko ba fi amma a wurin babu raƙumin da ya kashi kuma sannan ba wanda ya hitsari wata guda wannan malamai suka ce shine farkon karamar shi wajen ya gode a wurin a lokacin ne da shi wannan mai kula da masallaci ya ga haka sai ya zo wajen shi sarkin garin ana ce mai sarki Suleiman dan shi sarkin bai ma da labari ya ba shi labari yake ce mashi ra'aytu rajulan kariman nazala bi jami'i ibnihi bi fina'il masjidi wa ibnuhu ma balatu wa ma tagawwada yace na ga wani mutum mai girma mai daraja wannan mutum ya sauka a kusa ga masallaci yana tare da raƙuma amma ba raƙumin da ya kashi ko hitsari sama da wata guda to lokacin da sarki ya ji mamaki yayi wannan ya ji wannan labari sai ya mamaki wannan labari ya gano wannan lalle labari mai girman gaske in mata maza ya sa aka nemi shi wajjani radiyallahu anhu ya kirawo shi ya zo ya tattauna da shi ya kuma ya bashi wajen gida ci ga gida an bashi kuma da dindindin shi gida an bashi shi abada ya zauna a cikin shi don haka a lokacin da shi wajen zauna garin labarin shi ma ya game ko ina ba abinda ake magana sai magana ta ilimin shi wajen da kuma fasaha ta da kuma abubuwan da yake da suna watan dauka da daraja to a lokacin ba mutanen garin nan fasidin dada malaman garin sai suka fara jin kuma ba dadi saboda ga wani bakon malami ya zo a madu ya take su gaba daya su suna ganin su ne yan gari amma ga wani bakon su a madu ya take su a wajen ilimi duk wani abu in ya taso ya kulle sai an ci an neme shi duk wani abu na fatawa na ilimi ya taso sai an neme shi wata jari to lokacin kuma shi wajen zauna wannan gari na fasidin ya zauna a cikin wannan gari aka ce ya zauna shi ma shekara 17 a cikin garin na fasidin to kuma a wannan garin ne yayi wafati wanda an ce rasuwar shi wajen jani radiyallahu anhu ya rasu ne ranar alhamis bayan yayi sallar asubahi 17 ga watan shawwal kuma 17 ga watan shawwal ranan watan alhamis 17 ga watan shawwal bayan yayi sallar asubahin wanda an ce yayi salla ne watan ya neme ya dan ya sha ruwa haka sai gincira shekara ta watan 1230 ya rasu don haka wanda bayan ya rasu aka ce kuma ya rasu ne yana shekara 80 shekara ce 80 a duniya don haka lokacin da yayi wafati to shi ne wanda gangami irin na jama'a tun daga manyan malamai da kuma sauran manyan shugabanni da dukkan dai manyan gari garin fast da kewayen garin baki daya an ce halarta an yi halarta wurin wannan jana'izar ta jama'a da ba su lissafuwa wanda aka zo kuma a nan garin na fast din a nan aka yi mashi kabarin sa wanda kuma gobe yana nan wanda ana zuwa ana ziyara shi a wannan wuri din radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda shi wajen kuma ya rasu ya bar diya guda biyu shine ƴaƴan da ya bari akwai shehu Muhammadul Kabiru akwai kuma shehu Muhammadul Habib wanda waɗannan su ne ya bari ƴaƴa guda biyu su ne sun ka zama halifofi ne suka ci gaba da shi yadda mutane zuwa ga hanya ta Allah kamar yadda shi shehu Jari din radiyallahu anhu ya saba wanda kuma matan shi guda biyu ne da Mabaruka da Mubaraka sunan matan nashi kenan don haka shine wanda shehu Jari radiyallahu anhu ya zauna a wannan ne da kuma irin wuraren da ya zauna wanda yake a takaice ne na su garuruwan da ya zauna din garuruwan suna da yawa don mun dadda cikin da kuma sunayen malaman da ya ta haduwa da su din duk ba kawo su ba saboda karatu yana da yawa aka ce za a yi ta yin su to ba za a kare shi ba kamar yadda na faɗa da bayan ƙarin minti 30 ko awa guda to sai watan yanayi menene sifar ta shehu Tijani din radiyallahu anhu sifar shehu Tijani watan mutum ne wanda yake fari ma'ana yana da hasken launin fata kenan kuma farin ba irin kwaldin na misali fari wanda yake haɗa surka da jajaja haka yanayin launin fatin cikin shehu Tijani radiyallahu anhu yake sannan kuma shehu Tijani yana da madaidaicin tsayi ba dogo bane sosai kuma shi ba gajere bane sannan kuma shehu Tijani yana da sauti malami suna ce mashi watan jawari yau yana da irin sautin na irin na lalaba da zaka ji masu sauti haka ga sama sannan kuma yana da zakin murya shehu Tijani in ka ji mashi zaka ji yana da dadin murya kuma yana da fasaha a wajen harshe wajen magana sannan shehu Tijani yana da kurjini in ka kalle shi sannan shehu Tijani kuma yana da kyawun watan kallo saboda kyan sura da gare shi sannan shehu Tijani kuma mutum ne wanda yake yana da sadaukantaka da jarunta sannan kuma shehu Tijani mutum ne wanda yake watan ambaton shi ya dago ko ina an san shi sannan shehu Tijani radiyallahu anhu ya kasance daga cikin manyan manyan malamai masu ilimi ko masu aiki da ilimin nasu din ya hada tsakanin daraja ta ilimi da kuma aiki da ilimin yana da ilimi na shari'a da na hakika baki daya sannan kuma da ilimi ladunni da Allah yake ba manyan malamai irin wanda aka ba Khadir wa allamnahu min ladunna ilma shehu Tijani radiyallahu anhu duka ya samu wannan sannan shehu Tijani yana da manyan manyan dabi'u na girma na karamci da kyautatawa wanda daga cikin dabi'un shehu Tijani radiyallahu anhu yana da yawan kyauta kuma ga tsayuwa da haƙoƙan watan makusanta ƴan uwa da sauran mutane makwabta da sauran mutanen da yake mu'amala da su ba sannan ga taimaka ma talakawa da marayu saboda shehu Tijani da ma mawadaci ne sai ya zama inda yake zaune kusan duk wani wanda bai da abinci a gidan shehu Tijani ka ci abinci haihuwa a mutum bai da abin zai suna shehu Tijani ka dauka ya bashi saboda yana da wadata wanda wannan wadata sai ta sa wasu ka gigita saboda ƙarya wani makareci ne da nika kanta littafi ne yana magana ga shehu Tijani da ƙarshe ƙarshe na kasafi gari shi yake cewa shi yasa shehu Tijani yana yin watan 49 da kuɗi wai saboda wadatar da Allah ya hore mashi yana daukar dawaniya ta jama'a da yawa a cikin littafi ne ya rubuta har yana magana wannan maganar wanda shehu Tijani wanda an ka zo a dauke shi aiki ma a biya shi aiki ne gwamnati ta dauka ta biya shi albashi amma bai ji ba yadda ba kuma har zai zuwa saboda tsanani ne to zai zuwa kuma haifo na da kuɗin banda a san ƙarya da rashin kuma kunya to shine ya zauna wato Shojani yana taimako ga talakawa din sannan kuma Shojani yana taushin dabi'a ba mutum ne wanda yake mai kaushi ba a mutum ne wanda yake zai iya zama da mutane da annako sa gare shi da madane sa gare shi mutum ne mai yawan shiru bai cika zogon surutu da mara ma'ana ba Shojani bai da surutu mai yawa sannan Shojani kuma mutum ne mai fara'a da suke huska ga jama'a sannan gashi da natsuwa da kamun kai sannan gaya da kunya sannan kuma yana da tsananin kwadai da kishi bisa ga dukkan wani abu wanda yake na addini sannan Shojani mutum ne mai yawan wa'azi tunatarwa kenan sannan Shojani tun yana da kurciya yana da tsananin riko da sunna duk abun da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin riko gare shi yana da ladabi da lantuwa da sunna din sannan ya kasance mai yawan karantar da ilimi ba kamar yadda muka karanta a baya sannan kuma Shojani ya kasance idan aka tambaye shi aka mai fatawa to zai bayar da amsa kai sai ka azama kawai magalicin nan gaba da yana kallo ko wani allo wanda amsa take gari sai wanda dukkan su dai gaba da Shojani malamai duk su san da irin waɗannan ne matsayiwa nashi na ilimi nashi din sannan kuma Shojani jallahu anhu kamar yadda aka riga aka ci yana daga cikin ahlul baiti watan daraja ta kaga inda aka ce wannan daga cikin zuri a gidan manzo Allah ne sallama wannan daya sai ya zama daraja da kima ga mutum a ce yana daga cikin zuri a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an san darajar iyalan gidan manzo Allah wannan abu ne wanda yake ga fili karara dama ko can zaka samu suna da watan ilimin da Allah yake fodi musamma da kowa shi yasa Shojani ta ce wannan ilimi din wanda kamar yadda muka ce koda fatawa za a yi mashi zaka ji ya bayar da amsa kamar ga littafi ko allo radiba a gaban shi wanda an sha sanin bada wata kissa nan ta fatawa nan tashi da fara bawa ta farko din nan wanda dalilin ta ne yasa kusan an ka ƙara sani ne malamai so ka ƙara sanin shi na wanda ake cewa din nan a wani mutum da ya taba yazo a wajen sallah ya yadda kudi masu yawa a cikin jikka amma kuma bayan ya ci ya sallah ya dawo sai kawai ya tuna shi ya yadda wadannan kudi masu yawa wanda an sani mutum an yayi da kudi masu yawa ko cigiya ma da da sai dai amma dai shi ma bai tunani ya gani amma duk da haka yazo yana cigiya sai isko wani mutum ya boye kudin a cikin masallacin zaune don shi yayi sallan ne ya hita shi mutum sai ya manci kudin nan cikin masallacin shi ko wani mutum yana masallacin zaune sai ya dauki kudi ya sa karkashin cinya ta yaddan ne ko da ya dawo yana bi dadi yana tambaya to Allah bai gaji ka kudi ne ba ya tambaye shi wadannan irin ne ya gaya masa kenan sai ya ce ko su ne wadanda gaji su ne kudin masu yawa ne shi ko wani mutum sai ya ji dadi ya murna ce kai sai dai kurun baki ne kuce ya ce ai ku lalle kai dan aljanna ne kai sai ya ce in ku habba dan aljanna bane kai sai ya ce mata ce ta su kushi wannan mutum ya saki mata ce to kashe kuma sai abu ya dan ji ha yana ganin ko ya dan abu da ba daidai ba ya dawo ga malamai yana tambayar su to wai yaya wannan abu yake shi wa ya ce in mutum nan ba dan aljanna bane mata ce ta saku ya wannan hukunci yake to sai malamai suka ce a to ai ba wanda sai dan aljanna ko sai Allah saboda haka magana ai mata sa riga ta gama sakuwa kenan ta saku dan me dan ba wanda sai dan aljanna sai Allah shi kadai aka zo aka gama duk malaman gaba ɗaya kakam sun ka bashi amsa haka sun ka tabashi amsa ne kashe wasu ka ce mai amma to kuma ga wani bakun malami san ka take ga shi wace ko zai baka wata amsa daban ba ita ba sai an ka ce take ga shi wace ne yazo shi wajane ce mai ga abin da ya faru amma ga fatawar da malamai sun ka bashi wajane ce mai a a wannan fatawa ta su ba haka nan take ba ka take ka riki mata ka tana nan gare ka bata sako tana nan daren subhanallahi to nan ne magana sai ta girma magana ta zo ga malamai ga shi wajane ya bada fatawa kala kaza duk malaman gari sun yi ittifaki akan abu kaza amma shi kada ya wari ya ce wai ba sace nan aka sa a kira shi Shojani aka zo aka zauna da shi gaban sarki ga malamai aka kalubalance shi wai ya zo ya bayar da fatawa da ta samu duk malami yasa ina samu sabon ilimin da su ba su da shi ya ce gaskiya ne aka ce ai ba wanda ya san da aljanna sai Allah ya ce haka nan ne suka tambaye shi ya gaya musu ina samu ilimin da duk waɗannan malaman ba su da shi ya ce shi gaskiya ga alkurani ya samu ilimin shi suka ce to ina ne inda ya karanta wanda ba su karanta ba yace saboda abin da yasa alqurani ne sanda Allah yana cewa wa man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa duk wanda yaji tsoron Allah yaji tsoron haduwa da ubangijin shi ya hana zuciya ta aikata abin da take so to wannan mutum ne aljanna ce a sakamako ne yace to ai shi wannan mutum ne wanda yaji wannan kudin an zuciya ta shi tana son su to wa naha an-nafsa kuma 'anil hawa an gace zuciya ta shi ai tana son kudi amma kuma ya hana ta sai ta yaba mai su abu ne to fa inna jannata hiyal ma'wa inji Allah to da haka daga wannan ne Shojani to daga nan ne sai aka fara samun sai ya zama gaba ɗaya duk wani abu sai ya zama shine dai mufti ma gaba ɗaya na gare duka sarki ma shi ya zakka shine babban na kusa gare shi duk inda akwai taso na fatawa sai Shojani shi kadai to wannan shi yasa ilimin Shojani yake haka din to dama daga cikin zuri'ar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa daraja ta take ba koyayya ba iyalan gidan manzo Allah suna da kima a alqur'ani abinda Allah yake cewa inna ma yuridu Allahu da yuzhiba anukum rijis ahlal bait wa yutahhirukum tatahira. Allah yake cewa hakika shi Allah yana so zai tafiyar da kazanta daga cikin ku ya ku iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wato ki tsalkake ku tsalkakewa don haka shi yasa sai ya zama watan kaganan Allah ya alƙawarin zai tsalkake iyalan gidan manzo Allah to shi wajen yana cikin iyalan gidan manzo Allah yau in kace shi wajen ai batacce ne dan bid'a ne mushriki ne mai batar da mutane to yau ka ce wannan alƙawarin da Allah ya wai zai tsalkake ma annabi zuri'a ta kenan bai yawaki mai cika baki tun Allah ya ce zai tsalkake. To kuma shi wannan daga cikin zuri'a sai da Fatima ne da Sayyidina Ali sune kuma iyalan gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma sai gashi a kamar da malamai suke fitarwa wanda ake cewa lokacin da wannan ayat ta sauka abuwata daga watan Umar bin Abi Salama agolani na gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan amma tun Manzo Allah ce Ummu Salma yace ta zo da shi wannan dan dan nata dai. To lokacin da wannan ayat ta sauka sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Sayyidina Fatima, Sayyidina Ali da Sayyidina Hassan da Husaini ya lullube su da bargon shi. Shi Sayyidina Hassan da Husaini din da Sayyida Fatima sannan kuma ya dauko wani bargo ya lullube Sayyidina Ali sai yake addu'a shi manzo Allah yake cewa Allahumma haula ahlu baiti fa zahab anhum rijisa wa dahihum tadhira. Ya Allah wadannan sune iyalan gidan nan nawa ka tsalkake heban da dukkan wata kazanta ka tsalkake man su tsalkakewa. To da haka lokacin da aka yi wannan kaga nan annabi ya roki Allah ya tsalkake mai zuri'a tai. To yau in kace shi wajen ai batacce mutum ne mai batar da mutane to eh wagga addu'a da annabi yake nan kaci Allah bai ansa ba kenan. Subhanallah ba haka bane kuma saboda haka wannan hadisi yake Imam Tirmidhi ya ruwaita Imam Al-Qadi ya ma ya kawo shi a cikin Ash-Shifa sannan haka yake diba cikin malaman tafsiri sun ta kawo shi kamar irin watan kamar kallon sanan gaza sanan ba haka zaka samu malamai sun kawo shi daga cikin mahadda Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu shi ma ya kawo shi a cikin watan littafin shi na tafsirin shi na riyal tafsir. Don haka sai ya zama kenan bayan wannan kuma akwai hadisin da har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yana cewa wanda an karota daga Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri da Zaid ibn Arqam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni tarikum fikum ma in akhadtum bihi lam tubiku zan ban maku abunda in kun kai riko da shi ba za ku bace ba. Menene sai ce kitaballahi wa itrati ahlul bait ga littafin Allah nan na bari da iyalan gidana in kun kai riko su ba za ku bace ba. To yau sai mutum ya riki shi wajen sai kace kuma ya bace kuma annabi ya ce an karke dalan gidan shi ba za a bace ba kaga magana ka ta ci karo da sunna ba kenan. Saboda haka manzo Allah ya fada wannan magana sai ya ce da haka fanzuru kayfa takhalufuni fihima ku diba gani cewa za ku kasancewa halifofi na a bayan na wuce cikin dalan gidan nanawa. To kaga shi yake ne shi da wannan matsayi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaita shi Imam Al-Qadi shi ma duk ya kawo shi a cikin Ash-Shafi'i sannan saboda haka duka dai bayan wannan watan duka dai a dudunkule kasancewa dai babu lokaci mai yawa watan Shehu Janar radiyallahu anhu babban aiki ne dai kamar yadda aka sani shine aikin da ya na jihadu babban jihadin nan wanda an sani an zo wurin jihadi ne wani yaki an dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba an shawo wahala wasu an dawo manzo Allah yake cewa aiko sun dawo da wurin jihadi karami yanzu a ta wurin babban sabai so aka ga wancan an mai rauni wancan wasu sun shahada ai mi an ce amma kuma karamin ne an kawo yanzu a babban. Subhanallah sai manzo Allah ya ce ai wato shine jihadi na yaki da zuciya shi a babban dan sai ka je ka yaki da kafin ka kashi amma shi kai kuma ka dawo ka shiga nan ko. To saboda haka shine yace su shine wato shine babban aikin shi wacce ne wato shine watan jihadi na watan kare watan tarbiyyata da zuciya tsaftace ta daga shirka da tsaftace ta daga irin hasada da mugun kuduri da kuma watan kiyayya da sauran dukkanin abubuwa da marke wanda aka sani zuciya tana kullurcewa dama babban aikin shi wajen kenan na wannan watan gyaran zuciya. Sannan kuma ya kasance yana umarni ga dukkanin watan masoyan shi gaba ɗaya da su nisanci tsoron Allah kuma su rika nisanta dukkan wani mugun aikin da bai dace ba na shari'a ba. Shi yasa ka ga da kayan shi ma radiyallahu anhu ya faɗi mashhuriyar maganar tashi da yake cewa din nan idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizanil shar'i wa ma wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatruku. Yace da kun ji an ce ni kai na an ce wa janace da kun ji an ce na faɗi wata magana to ko mina ne ku auna ta da shari'a maganar nan in kun ga shaida ne da shari'a ni ne faɗi da kun ji kuma bata yi daidai shi ba to ƙarya ce kan ba ni bane da faɗi kaga da wagar ne da shikenan da ta isa ta zama garkuwa don da ma malamai suna cewa asulin wagga magana tashi tambaya ta ne wani yayi wai yanzu akan maka Allah yanzu za a yi maka yashi za a yi maka ƙarya yace ƙwarai da gaske za a man ƙarya nan gaba za a rika yi mana ƙarya amma da ai man ƙarya to kun ji mahita ku auna da shari'a kullu. To kaga da wannan ne da kaji wani yayi na makaryata make shi wajen suka ta jingirawa gare shi da ma wani lokaci daga cikin wasu jahilai cikin ɗariƙar amma suna yayo abubuwa din da ba daidai ba kamar yanda Maulana Sharif Ibrahim Salim Maiduguri yana da littafin da ya rubuta akan dariƙa wanda yayi magana cike ce har daga cikin irin waɗansu tana su mai da abubuwa a sararar duk an ta jingina ga shojan nan duk ba rashi bane duk ƙarya ce aka mashi yace don haka ga duk irin waɗannan abubuwan to shojan ka ga gaba ɗaya duk ya tsarki kai ne yace da an ga irin waɗannan abubuwan to gaba ɗaya ba nashi bane ka a jingina mashi don haka wannan ɗaya sai ya zama garkuwa ga shi wajen don a gane cewa watan ba aikin shi bane to sai ka samu su waɗannan mutanen waɗanda suke makin shojan suna kekiro abubuwa kai ta jin maganganu ga sunan sai ka ji an ci shojan wai ba aikin da ya cikin addini kwata kwata saboda wai littafi ko guda ma bai wallafa ba su hada kai ko in kana jahili sai ka dauka haka ne abubuwan ko ba haka bane ba lalle an ji shojan bai wallafa littafi ko daya ba to amma jihadi da kuma aikin da shojan ya cikin musulunci yafi wasu ayyukan da an ka rubuta littafa a cikin su domin daddan shi da ake magana wannan babban shi Muhammadul Kabir wa saboda jihadi a cikin addini wajen yakin Faransawa ko kuma Turkawa a ce yayi shahada ba kuma har yanzu ba san ba kabarin shi ma inda yake ba gaba ɗaya ba kwata kwata wurin jihadi a iya ka jihadi kenan iya ka aiki cikin addini kenan dan dashi babban dan dashi sannan banda wannan ma misal duk mu aje wannan mawaki higi higi gaba ɗaya ai malamai abin da suke cewa ba wallafa littahi shine ilimi ba abinda ilimi wallafa manyan malamai ma'ana ka karantar malamai almajiri karkashin ka almajiran ka su manyan malamai ai shi babba ya hai wallafa littahi aka ce in ka diba yanzu misali Imam Malik yana da malamai masu yawa manyan manyan katafaran malamai amma duk malaman nashi gaba ɗaya ba wanda ya rubuta ko shashi guda na littafi to sai a ce da su jahilai ne su ba su yi ma addini aiki ko ni ba wanda daga ciki akwai Muhammad ibn al-Munkadir yana daga cikin manyan manyan shehunan Imam Malik wanda shi Imam Malik ma cewa yake idan ya ji yana dan jin wani abu cikin rayuwa ta da ya ji zuciya ta fara karsa mashi yawa kamar shi dan wani abu ne haka yace sai ya zaba da sai gaban wannan Ibn al-Munkadir din ya zanna yace da ya zanna saboda ilimi yace sai ya ji yare da kai ne ya zama ba komai ba gaba ɗaya ba to irin wannan amma wani littafi ko shahi guda bai wallafa ba Imam Malik wannan to yanzu shikenan dan Allah sai ya ce ai shi da shikenan ba malami bane bai mai addini komai ba kaga ba haka bane ba amma ga Imam Malik ne ya wallafa littafin shi kuma kaga shi su Ibn al-Munkadir sun wallafa su Imam Malik su kuma su Imam Malik sun wallafa littafai dan haka ba wallafa littafin shi ne aiki ba akwai Imam Shazali shi ba haka aka yi wai tambaya ta an kai an ka ce to wai akal magalla wai kai ina littafin da ka wallafa ba ka wallafa komai ne littafi ba ya ce ni kun ga littafai na ne gure almajirai ne sai su alittafai na su ne ka wallafa ne to sai gashi ku an ka samu manyan manyan malamai a karkashin shi din irin su Imam al-Busari wata aka samu irin su Imam al-Busari irin su Ibn Athaullah al-Sakandari da wanda ya rubuta littafin da yake cewa al-Hikam wanda malamai suna ma littafin kira suna cewa kadal hikam ay yakuna qur'ana saboda irin abubuwan da ya kusa na ilimi ciki to sai ga Imam Shazali manyan manyan malamai sun zo karkashi ne kaga kenan ba wallafa littafin shi yake amfani da shi ba addini ba ga kaida ba a mazaje ka wallafa manyan malamai shi yake magana dai don saboda haka yanzu in ka diba duk manyan shugaban na farko da mafi yawanci gaskiya yanzu irin misali su Abu Hurairah cikin sahabbai ma in ka dauko ai suna daga cikin manyan masu hadisai faɗa mu da littafin da Abu Hurairah ya rubuta balle da sauran sahabbai duk babu sai a ce dan shikenan musu addini musulunci yake komai ba ai ka karantar da malamai karkashin ka malamai zama manyan malamai shi yake magana dai saboda haka shojan shi yasa sai ya zama ɗaya ne shi ma daga ciki watan bai wallafa littafi ba to amma lalle ya wallafa mazaje waɗanda suke a cikin addini din don haka wallafa waɗannan mazaje da shi wajen ya yi to shi yasa sai ya zama ba abu ne wanda yake mai koyuwa ba don in ka diba yanzu misali sai ka ce haka ne to yanzu ko a yanzu ka diba a yanzu inda ake suka mai kada misali ko mu na Najeriya kai ka san almajiran shi wajen su ne manyan mazaje manyan masu ilimi kai ma ka sani duk Najeriya kaka manyan malaman da an ka sani su ne ko ka ji wani malami yanzu ya taso yana bashi shi wajen yana zagi ne menene shi kuma karshe ne dai ga almajiran shi wajen ya karatu kai kamar ya fara shiga ta kada ya fara yi ashe dai har yanzu kaga kenan dai almajiran shi wajen da ya wallafa su ne manya don haka yanzu misali in ka duba kamar irin duka manyan malaman da muke da su wannan ne tun daga mai shi wani shi wani rubuci shi a tiku shi wa mai guda shi wani duk dai mai shi wannan da muke da su na Najeriya gaba daya sai ka isko haka yanzu ko mutum guda aka bada misali cikin su shi kadai ma sai ka isko ya tara abubuwan da watan ɗaya daga cikin su kai in ka samu ya shi ka alfahari misali kamar irin su Sharif Ibrahim misali mai dugul da muke da shi yanzu misali kaga kowa san matsayin shi a ilimi na hadisi a duk Afirka yana daga cikin watan wanda suke shine jagora a cikin ilimi na sanin hadisi an san da haka har makiya ne san da haka ne Sharif Ibrahim misali mai dugul har yanzu shine wanda an sani watan yana da ya shine a yanzu misali a Najeriya an sani shine shugaban majalisar fatawa ta koli ta Najeriya kuma sama da shekara 30 yana rike da wannan mukami almajirin shehu jarire cikin almajirin shi sannan kuma har yanzu ya wallafa littafai sama da littafi 100 wanda shehu Salim Bello ya wallafa sama da littafi 100 wanda ya wallafa kuma watan sai dai wasu an yi dab'in su wasu kuma suna nan rubuci ne kamin ba a dabba abu tukun amma dai sama da 100 ne kuma daga cikin su wadannan littafan nan akwai wanda malamai sun ce an wanda anka buga ga yanzu dai zai kai kusan littafi 50 wanda aka dabba a kohe mara 50 din littafi 50 nashi din wanda anka buga kuma cikin su fa akwai littafi guda mai juzu 5 wani mai 4 wani mai 3 wani mai 2 wani mai guda haka suke kuma duk yawan labasu almajirin shi wajen jaridin ne wanda ake cewa bai taba wani littafi ba don shi ne san don haka daga cikin littafin irin su littafin da Al-Kafi ko Asiratul Nabawiyya da kuma Al-Iqra sad kai karshe ma yanzu ma haka yana nan yana wani aiki na sharhin Muhtasar sharhin Muhtasar wanda ba taba iri ne ba duk wata magana da Muhtasar ya kawo sun yake sai ya kawo mata goyen bayan ko aya ta Al-Qur'ani ko kuma hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga cikin magana ta sahabbai Muhtasar wannan wanda an san da ba ma ka karanta shi din ma a gane ba sai ya zama aiki to shi wannan sharhi yake bashi yanzu tukun ba a gama ba duka irin waɗannan ne sannan bayan wannan ne ya samu shaida a duniya wanda a matan majalisar malamai ta Misra baki daya ta ba shi shaida ta cewa shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya baki daya fil ulumi wal fununi a Misra masar kenan an san Azhar ma Misra dai cibiyar ta ilimi sun ba shi wannan takarda ta shaida cewa shi fitaccen babban malami na addinin musulunci na duniya baki daya a malamai ana cewa an ba shi wannan fatawa ne an ba shi wannan shaida ce a shekara ta 1993 aka bashi wannan a lokacin wannan shugaban na Husni Mubarak din na Misr na Masar din a lokacin aka bashi wannan din sannan har yanzu an bashi kuma majalisar fatawa shi ma har yanzu ta kasar Sham kasar Siria kenan shi ma cibiya ce ta ilimi ta duniya shi ma sun bashi shaida cewa watan babban malami ne na duniya shi ma shi kuma a shekara 1997 shi kuma duk dai almajirin shi wajen ne duk ya samu wannan matsayi a ba kasar su ba a kasashen waje manyan kasashe na duniya wanda aka ji su da ilimi sannan har yanzu a watan sarkin Morocco Muhammadu Sadis shi ma ya ba shi shaida shi ma ta watan cewa shi ne ma babban malami ne na duniya gaba ɗaya wannan shaida kuma da ya ba shi ba kashin kai ne ba shi sarkin ba a'a tare da nema da yadda da zartar watan majalisar malaman magrib gaba ɗaya su ma waɗannan su ne cibiyoyi na uku da ma na duniya na ilimin duniya gaba ɗaya Misra Sham Magrib dukkan su gaba ɗaya sun ba shi Ibrahim Salim Maiduguri shaida cewa shi fitaccen babban malami na addinin musulunci na duniya gaba ɗaya kuma almajirin shi wajen yawan da ake sana bai wala fitaccen gidan shirbi kaga da wannan zakin duk ka san wannan za ka gano duk shirbi da ake tai banda irin Libya da sauran duware daban-daban duk ya samu irin waɗannan takardun na girmamawa din saboda haka dai a takaice da shi ya zama dai watan duka wannan maganganu ne na waɗansu wanda yanzu aka baka shi ko irin cibiyar da yake so ya gina zai tsaya isa wannan cibiya kusan ta duniya za a cewa da ake kokarin zai da ya jagoranta na ginawa a wannan gari na Abuja za a yi wanda ya fara a wannan bana din nan masallaci da makaranta da katafarin wurare na saukar baki wanda zai ci tiriliyoyin kuɗi masu dimbin yawa wanda an ji irin hidimar da jama'a suke yi wanda aikin ma tun nan daga nan ka fara da Allah ka gano Allah ya karbi aikin sai ka ji mutum guda fa da miliyan 100 miliyan 50 ga sunan haka ake ta bawa miliyan 20 da wani miliyan 20 duk mutum haka aka tsara su har miliyan 200 akwai wanda ya bayar to kaga wannan tun nan ne kaga wannan ba karamin aiki duk almajirin ne da shiwa shajjan jallahu wai wanda wasu ke ganin cewa wai bai wallafa wani abin littafi ba saboda haka littafi na wallafa littafi ai magana ce ta watan a mazaji ake so saboda haka da yake yana ganin lokaci ya zan kulle da don mutum ya san shiwa tijani cewa ba wai lamari ne wanda yake mai sauki ba don ka san cewa shiwa tijani sananne fitaccen malami na duniya gaba ɗaya zan ba da sunayen wasu daga cikin malamai wanda zan kulle da shi shine waɗanda suka yi tarihi shiwa tijani kuma suka yi jinjina da yabo gare shi don ka san ba wai sai ɗan ɗarika ce ba akwai waɗanda ɗan ɗarika ce kuma da waɗanda ba ɗan ɗarika shi ba duk sun yi yabo da jinjina gare shi misali daga ciki akwai Ash-Shaykhul Bashirul Zakirul Madani yana da littafi mai suna Al Yawaqitus Samaniyya fi a'yani mazhabi alimul madina a ciki yayi tarjuma shi wata Tijani radiyallahu anhu wanda ciki yayi maganganu yana yabo gan shi yana cewa shine Ahmad bin Muhammad bin Muhtar bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Ash-Sharif At-Tijani Ash-Shahiru Al-Qudwatul Kamilu Al-Arifur Rasihu Jabalus Sunnah Wat-Tini Wal-Allamatud Darrakatul Fahamatu al-jami'u bayna ash-shari'ati wal haqiqati nadiratu az-zaman wa misbahu al-awani yataji dai irin waɗannan kalmomi na girmamawa ga wanda ba awa kowa su sai babban malami a addini ko ba dan da rika tijaniya bane amma gashi yana washe da wannan cincina din sannan a yanzu littafi na biyu akwai Muhammad ibn Ja'far al-Kattani a littafi ne mai suna Sanatul Anfas shi ma yayi yabo ga shi wata ne kware da gaskiya shi ma ba zan ji shi wata ne bane yake cewa kana rahimahullahu ahadul ulama al-amilina wal a'immatul mujtahidina bimman jama'a baina sharafil jarsumati wad-dini wa sharafil ilmi wal 'amali wal yaqini wal ahwali rabbaniyati sharifati wal maqamati al-'aliyati al-manifi qawiy adh-dhahir wal batini kamil al-anwar wal mahasini bahiy al-manzari جميل المذاهب من أول الشيبة عظيم الهيبة جليل القدر شهير الذكر ذاتية بعيد وحال مفيد وكلمة نافذة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكي شوى ولد سنة خمسين ومئة وألف تقريبا بعين ماد ونشأ بها في أفاف وأمانة مقبلا على الجد والاستهاد مشتغلا بالقلاءات ثم اشتغل إلى العلوم الأصولية والفروعية والأدبية حتى رأس فيها wahsal asrar ma'aniha da shi ma dai da sauran yabo da tayi gare shi shi ma ba dan da kike shojani bane kaina in ana karamar shojani ma zaki ne suna zaki sai ka dauka abu ne mai aron shojani shojani tsada gare shi manyan malamai ne wadanda ba yadda rikata bane amma ga su suna wannan magana din gare shi din sannan har yanzu akwai daga cikin malamai akwai mai littafin al-istiqsa fi akhbar al-maghrib fi akhbar al-maghrib al-aqsa shi ma suke cewa shi ma yayi magana dai yana yabo dai ga shojani dai dukkan su dai tun ba mu da lokaci balle ko duk dai a ta karanta irin abunda wato suke ta faɗi na cincina gare shi don haka ga duk babu su ba su da abunda amma dai ga shi wannan shi ma yayi wannan a cikin littafin nashi akwai al-allamatu shehu Muhammad ibn Mahluf a cikin littafin nashi ma shazalatun nuru zakiyya fi tabaqatul malikiyya shi ma dai duk yayi cincina shi ma da yabo ga shehu Jani shi ma akwai kamar irin su wanda shi ma ta yabo na cewa al-waliyul kabirul qutbus shamihu ash-shahiru zaki ga sunan da shi ma dai irin su wata a shehu Yusuf an-Nabhani shi ma yana daga cikin wanda shi ma suka yi jinjina da yabo ga shehu Jani da irin su watan shehu Abdulrazzaq al-Baitar al-Tafi ne hilatul bashari da dai sauran malamai dai daban-daban banda sunan malaman dariqa su ma daga cikin dariqa irin shehu Aliyu Harazimi a cikin Jawharul Ma'ani da kuma irin su wata shehu Muhammad ibn al-Mishri wanda muka faɗa dinnan azu shi ma da littafi ne al-Jami'u shi ma a cikin duk yayi yabo da jinjina shi ma ga shehu Jani radiyallahu anhu da kuma irin su shehu Ibrahim ar-Rayahi wato shine shehu Ibrahim ar-Rayahi a cikin littafin shi ma ta'dirun nawahi shi ma yayi yabo da jinjina ga shehu Jani da irin su al-faqihul kansusi da irin su al-allamatu shehu al-arabi ibn sa'ihi a cikin bugaitul mustafidi da irin su sayyid muhammad as-sagir shiqiqi shi ma al-littafin shi al-jashu da irin su al-allamatu shehu umar ibn sa'id al-futi shehu al-futi kinan a cikin riba'uhu da kuma irin su shehu ubaydullah shiqiqi shi ma ubaydullah shiqiqi da shi ma a cikin littafin al-islami shi ma mizabur rahma da irin su al-allamah shehu ahmad sukairi shi ma a cikin kashful hijabi shi ma da irin su shehu muhammad abdul wahid an-nazifi a cikin ad-durratul khalida da irin su al-arif irin su shehu muhammad al-hafiz al-tijani a cikin ta'aliki ne ga littafin al-ifadatul ahmadiyya da irin su shehu muhammad ibn al-bab al-awiya a cikin littafin shi na munyatul muridi da irin su shehu muhammad ibn abdullah shafi'i shi ma al-tasfawi a cikin al-fatahur rabbani da irin su shehu muhammad al-alawani a cikin wata littafin shi na nafatul qudsiyya fi siratil Ahmad Tijaniya da irin su shehu Ibrahim watan bin Muhammad Tijani shi ma al-Barnawi wanda shi ma da tabi ar-rihlatul mardiyya fil masail at-tarihiyya bi asab sayyid Ahmad Tijani dai babu da lokaci dai duk da an ji wasu abubuwan da suka faɗa da ciki amma dai sai dai mutakaici tunda abun babu da lokaci gare su don haka abuwa dai na shehu Jani da ba shi yasa labari ne wanda yake mai girma mai daraja mai tsada ba abu ne wanda yake mai arhaba yanda wasu waɗanda a sharare suka dauki abin da sauki zaka ga suna zagin shi da sunan bai shi ba ko ba a'a wannan duk mai karatu ya sani in ka bi wannan maganganun malamai da suka tayi jinjina gare shi da ɗan dariƙa tayi rawar ba dariƙa tayi baki daya zaka gano shi wajen abu ne mai tsada mai girma don haka zamu takaice a muna fatan Allah ya ba mu albarkacin su shi wajen da radiyallahu anhu muna roƙon Allah ya tara mu da su baki daya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyama muna roƙon Allah a aljanna ma Allah ya hada mu tare da su baki daya alfarmar su da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi muna fatan dukkanin wanda suka watan shi da wannan maulidi da wanda suka taimaka a cikin shi da wanda suka halarta da sauran dukkanin jama'ar da suke watan farin ciki da murna a wajen wannan maulidi muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya mana jagora ya tara mu cikin dukkan alkhairin da a ciki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.